Taron wanda ya tattaro baki ɗayan kwamandojin mayakan saman Najeriya na da zumar tattauna yadda za a kala tsara yadda za a tunkari matsalar tsaro a cikin kasar.
And that's why the whole essence of this retreat actually is to brainstorm with commanders at all levels of command.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, kenan ta makasudin wannan taro. Wanda ya ce shi ne don mu gana tare da musayar ra'ayoyi da baki ɗayan kwamandojinmu daban-daban domin sake fahimtar irin yanayin ƙalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta, mu kuma ji daga gare su, ba kuma za mu kafi akan yin abu guda ba. Domin shi ne ma sa muke magana akan sassauye salo, domin sassauye salon yaƙi na daga cikin tsarin yaƙi irin na sama. Dole ne a yi la'akari da yadda al'amura ke sassauyawa, tsari da kuma yanayin barazanar da ake fuskanta a yau, sai kuma a rungumi sauyi dangane da yadda za a tunkari matsalolin. Wannan ƙalubale ne da ke buƙatar haɗin kai da goyon bayan al'ummar gari don samun nasara baki ɗaya. A don haka in muka kafe akan salo guda ɗaya tilo, to hakika ba za a cimmarwa ba.
We're ensuring that we succeed in what we're doing. So if you remain rigid, chances are that you miss the point.
A cewar masanin tsaro, Wing Commander Musa Isa Salman, irin wannan taro da ke duba a ina aka fito, a ina kuma ake a halin yanzu, to tabbas zai ba da damar sanin ina aka dosa.
Ki wannan retreat din da Air Force, wato kwamandojin Air Force suka yi akan yadda yanayin tsaro na ƙasa, abu ne da ke da muhimmanci sosai, domin duk abin da kake akwai sanda ya kamata ka waiwayi baya ka ga menene aka yi da yake da kyau da ya kamata da a ƙara gyarawa da kuma abin da aka yi da bai da kyau. Kuma duk sanda kake da mutane da ke a cikin fagen fama, dole ne suka kan jawo su a ji menene abubuwan da ke matsalolin su, menene yadda matsalolin da suke fuskanta, matsalolin da kuma irin cigaban da suka samu. Shi wannan retreat din yana da kyau, kuma ya kamata a dinga yin shi. Kawai shawaran da zan yi da zan bada shi ne, irin in an gama irin wannan retreat din, ko kuma a yi retreat a jajjawo mutanen da ake ce ma stakeholders, a ji menene waɗanda ke waje, menene suke ganin matsalolin, waɗanda irin shawara za su bada, saboda ya taimaka ma su commanders ɗin.
Ana ci gaba da wannan taro a yau Juma'a. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.